ganawa da manema labarai komandan sansanin operation set corridor manjo general Shafa yace hidimar da zaku gane wa idanku shine irin sa na biyu a wannan sansani. Farkon wannan shekaran an kula da yan kungiyar guda 6 kuma an yaye su a watan Yuni, a yanzu kuma an kawo guda 52.
While we were here, we were exposed to various programs, psychotherapy, psychosocial. They were also exposed to drug intervention therapy.
Manjo General Shafa yace a zaman su na sansanin ana gyara halayen su a fannin sauye tunani da zamantakewar hulɗa da jama'a da ma batun tu'ammali da kwayoyi na maye.
Collaborating with National Directorate of Employment,
few of them have indicated interest in tailoring, barbing. Few of them have indicated interest in welding. Few of them have indicated interest in farming. Few of them have indicated interest in carpentry and even auto mechanics. It is expected that at the end of their training here, they will be empowered with tools to work with and then some form of micro loan to set up.
Kan batun sana'a kuwa manjo General Shafa ya ce an kulla yarjejeniya da hukumar koyar da sana'a ta ƙasa, inda wasu daga cikinsu suka nuna sha'awar koyan ɗinki da sana'ar aski da kuma masu sha'awar aikin walda. Har ila yau wasu daga cikinsu suna son sana'ar noma da kuma masu sha'awar aikin kafinta da ma kuma na masu son koyan gyaran mota. Komandan sansanin ya ce a ƙarshen samun horonsu za a ba su kayan sana'ar da aka koya musu, za a kuma ba su ɗan ƙaramin bashin kuɗi wanda zai taimaka musu kafa jari idan sun koma cikin al'ummominsu. Igirsani kuma ɗaya daga cikin tubabbin ƙungiyar Boko Haram ɗin ya gabatar da takaitaccen bayani kamar haka.
Sunana Saleh Mahmudu daga can garin Goza, ƙauyen kuma Nawaya. Alhamdulillah mun godewa Allah yadda gwamnati zai karbe mu da hannu biyu. Muka godewa Allah in Allah ya yarda kuma zamu taimake masa, kuma zamu yi taimako kamar yadda shi ya karbe mu da hannu biyu insha Allah ku kuma shi yarkin boye. To alhamdulillah mun godewa Allah da zuwan da muka yi zuwa nan da kuma kamar yadda aka karbe mu, mun godewa Allah. Tunda Allah ya riga ya kare tare da mu dai alhamdulillah, yadda gwamnati ya zai karbe mu haka har ya ba mu gado da dire sange da ya ba mu dima, mun godewa Allah akan haka. Duk lokacin da shi Allah ya ba mu sa'a muka zo muka gama ayyukan da shi ya samu kuma to sai mu koma ga gidansu. Tunanin zamana zaman lafiya nake tunanin sa yadda ma suka karbi mu haka. Tunani na yanayin da aka ba mu wahala a cikin shi yasa muka ce to akan da aka ba mu wahala a cikin muna jin wahala kuma ba ni ka ba ba gishiri amiyar balle bari mu kuma hannun gwamnati da ya zo ya cece mu a cikin hannun munafiki. Wallahi har mun yi shika mun yi komai da komai noma ma an hana mu an ce mu tashi mu shiga sambisa sai muka ce ba za mu tashi ba sai muka gudu da tafi.
Abdulwahab Muhammad Muya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.